إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 17 ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 6 ga watan 3 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 zamu tashi a farkon suratul mursalat wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
أولاً سورة كما رد مكسابة قوة سورة kamun mu shiga tafsirin ta muna yin bayani abinda malamai suka ce kamun su fassara wannan sura abu na farko ita wannan suratul mursalat ana ce mata suratul mursalat wannan shine sunan ta wanda yake a cikin alqur'ani mai girma malamai suka ce an ce mata suratul mursalat saboda Allah madaukakin sarki ya rantse a farkon wannan sura Allah yana cewa wal mursalati urfa kamar yadda Fairuz Abadi ya kawo a cikin littafin shi Basair Zawut Tamyiz aka ce suka ce ana ce mata suratul mursalat saboda hadisi da ya tabbata daga Abdullahi dan gidan Mas'ud da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa baina nahnu ma'a rasulillahi fi gharin yake cewa lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani kogo ko lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri a cikin dashi iz nazalat alaihi sai a lokacin nan Allah madaukakin sarki ya sabkar masa da wannan surai sai yake cewa iz nazalat alaihi wal mursalati sai Allah madaukakin sarki ya sabkar mishi da wannan surar da ake ce ma wal mursalati yake cewa fatalaqainaha min fihi yace sai muka koyi wannan surar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna fahu la ratqum biha yake cewa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai tafsasawa tare da wannan sura id kharajat hayyatun yake cewa lokacin da manzon Allah yake koya musu wannan suran da ake ce ma suratul mursalat sai ga wata maciyiya ta fito daga gare su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ce musu uqtuluha manzo Allah yake cewa ku tashi ku kashe ta sai ya ce fata badarnaha fasabaqatna yake cewa sai muka tashi domin mu kashe ta wannan maciji sai ta rige mu ta samu ta buya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuqiyat sharrakum kama wuqitum sharraha manzo Allah yake cewa an kare ku daga sharrin ta kamar yadda aka kare ta daga sharrin ku a shahid a cikin wannan hadisin da yake cewa iz nazalat alaihi wal mursalat yake cewa a wannan lokacin sai ga wannan surar ta sabka suratul mursalat ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ibnu ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wannan sura a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata suratu wal mursalati urufa ana ce mata suratu wal mursalati urufa ba dan komai ba saboda jumla koko aya ta farko da ta zo a cikin wannan sura ibnu ashur ya ce dalili akan haka shine dalili hadisi da ya tabbata daga ummul fadl bintul haris sallallahu ta kara tabbata a gare ta take cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi al mursalati urufa take cewa naji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana karantawa a cikin sallar shi ta magriba yana karanta wal mursalati urufa to anan ne malamai suka ce wannan sura a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata suratu والمرسلات عرفا take cewa summa sallalana ba'da hatta qabadahu Allah thumma ma sallalana take cewa bayan manzo Allah ya karanta suratul mursalat urfa bai kara yin wata sallah tare da su ba a jami'i sai gashi Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa haka wannan sura sura ce wadda makkiya ce kamar yadda malamai suka tafi akan cewa babu sabani dukkanin malamai sun tafi cewa sura ce wadda ta sabka a garin Makka kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina kamar Ibnu Mas'ud da Ibnu Abbas da Mujahid da Qatada da Sayyid Qutb dukkanin su wa'annan malaman daga salaf da khalaf sun tayi akan cewa sura ce wadda take makkiya haka wannan sura a jerin gwanan sabkan surori na Al-Qur'ani mai girma ita ce sura ta 33 ita ce sura ta 33 a jerin sabkar surorin alqur'ani mai girma ta sabka ne bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul humaza kamun Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul qaf wannan sura suratul mursalat sura ce wadda tana da ayoyi guda 50 babu wani sabani a wajen malamai cewa wannan sura tana da ayoyi guda 50 wasu malaman kuma suke cewa ita wannan surar tana da falala yana daga cikin falalinta hadisi da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabban shi suka ga manzo Allah yayi hurhura sai suka tambaye shi manzo Allah menene yasa ka kai hurhura sai yake cewa kad suke cewa manzo Allah menene wanda ya sanya ka hurhura qalu ya rasulullahi kad shibta suka ce ya manzo Allah hurhura ta mamaye huskanka me yasa ka hurhura duk da cewa shekarunka bai kai a ce hurhura ta daddabe ka haka ba sai manzo Allah yake cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha manzo Allah yake cewa suratul hud da ɗan uwanta sauran surori sune suka sanya ni na saurun tsuha a wata riwayan yake cewa wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna a wata riwayan manzo Allah yana cewa yana daga cikin abin da ya sai tsuha wannan suran da ake ce mata suratul mursalat saboda Allah madaukakin sarki yana gayin narko na azaba dake akwai a cikin wannan rana da firgici da tashin hankali da dan adam zai tardo a ranar tashin alkiyama haka wannan sura yana daga cikin falalatta ta sabka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci guda sauran surori da dama suna sabka ne kadan kadan wata za ta sabka so uku wata ta sabka so hudu wata kuma za ta sabka so ba adadi to ita wannan sura yana daga cikin falalatta sura ce wadda aka sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita lokaci guda kamar yadda al-imamu suyuti ya tafi a cikin littafin shi al-itqan fi ulumil qur'an haka kuma da hadisin da muka karanta na ibnu mas'ud na dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa ita wannan surar lokacin da suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kogo to sai Allah madaukakin sarki ya sabkar mushi da wannan sura kuma manzo Allah ya koya musu ita yana daga cikin falala wannan surai kamar yadda malamai suke zanawa sura ce ta ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a sallar shi ta magariba kuma ita ce sallah wanda manzo Allah bai ƙara karanta wannan surar ba manzo Allah ya karanta ta a matsayin shine liman kuma bayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara jin sallah ba balle har ya karanta wata sura saboda hadisi da ya tabbata daga ummul fadl da Allah ta ƙara tabbata a gare ta tashi wata rana danta ibnu abbas yana karanta wannan surai sai take cewa lalle ka tuno mini lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura a sallar shi ta magariba kuma ita ce sallah ta ƙarshe wanda manzo Allah bai ƙara jin sallah ba balle har ya karanta wata sura wannan sura tana da abin da malamai suke ce ma maqasidus sura kowace sura akwai abin da take so ta yi magana akan shi ita wannan sura abin da take so ta yi magana akan shi shine tsoratar da mutane akan cewa abkuwar ranar tashin alkiyama haka an hakaito maganganu da dama daga Ali ibn Abi Talib wata magana da ake jingina masa a cikin littattafai na zuhudu yana cewa amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama ghafalu wa namu yake cewa wallahi da mutane sun san dan me yasa aka halicce su yace da mutane ba su yi gafala ba kuma da mutane ba su yi kwana ba laqad khuliqu li amrin law ra'atuhu yake cewa mutane an halicce su dan wani al'amari da a ce sun ga wannan al'amarin ko da a ce idanu za su ga wannan al'amarin uyunu qulubihim tahu wa hamu yake cewa da zukatan mu za a tsinkaya musu abin da ke akwai a ranar tashin alkiyama yace to da zukatan mu sun rude da mun shiga firgici saboda abin da Allah madaukakin sarki ya tanada na wannan ranai haka wannan sura tana da mawdu'at tana da abubuwa da take so ta tattauna akan su abu na farko ana so a tabbatar ma dan adam da cewa dole fa zai tsaye a gaban ubangijin shi a gobe ranar tashin alkiyama kuma babu shakka wannan ranar da ake ta fade ranar tashin alkiyama rana ce wadda za ta zo Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya kawo hujjoji masu nuna cewa za a tashi tashin alkiyama hujjoji masu nuna cikan mulki na Allah madaukakin sarki hujjoji masu nuna cewa dan adam bayan cewa cikin shi ya rige ya lalace za a sake tada shi haka ƙasa za ta shiga wani hali haka duwatsu su ma za su shiga wani hali yana daga cikin abin da wannan sura take so ta tattauna akan shi shine narko na azaba da Allah madaukakin sarki ya tanada ga wanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba haka yana daga cikin abin da wannan sura take so ta tattauna shine a siffanta mana ni'imomi da makoma ta ƙarshe mai kyau da nau'i'ika na karamci wanda Allah madaukakin sarki ya tanada ga wanda suka yi imani abu na ƙarshe wanda wannan sura take so ta tattauna akan shi shine Allah madaukakin sarki yana mamaki akan kafirai wanda duk ayoyin da za a karanta musu da hadisan da za a karanta musu da jan hankali da labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba su amma duk da haka ba su yi imani ba to wannan surai tana so ta nuna mana abin mamaki ga mutumin da za a yi zikiran shi zuwa ga addinin musulunci amma ba za ya mika wuya ba domin ya yi imani Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai wal mursalati urfa Allah ya ce ina rantsuwa da iska wanda yake bibiyar junan shi Allah ya ce fal asifati asfa Allah ya ce kuma ina rantsuwa da iska wadda take tasowa da ƙarfi wan nasharati nashra Allah ya ce ina rantsuwa da iska wadda take watsa ruwa watsawa Allah ya ce fal fariqati farqa Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya matuƙar rarrabewa fal mulqiyati dhikra Allah ya ce da mala'iku wanda su ne masu sabkar da wahayi udran domin yanke hamzari au nudran ko dan gargadi Allah ya ce inna ma tu'aduna la'at Allah ya ce lalle abinda ake yi muku alƙawali tabbas zai abku fa idan nujumu tumisat Allah ya ce to taurari idan aka shafe hasken su wa idas sama'u furijat da sama idan
idan aka tsatsage ta wa idal jibalu nusifat Allah ce da kuma duwatsu lokacin da za a sheke su Allah ce wa idar rusul uqitat Allah ce da manzanni kuma lokacin da Allah madaukakin sarki za ya tattara su li ayyi yawmin ujilat da wata rana ce aka kaide musu li yawmil fasli Allah ce dan rana ta yin sakamako wa ma adraka ma yawmul fasl mi yassanar da kai abinda ake ce ma rana ta sakamako Allah ya ce wailun Allah ya ce azaba ta munana yawma idin a wannan ranai lil mukazzibina ga masu ƙaryatawa Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da cewa wal mursalati urfa Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da rantsuwa da iska wadda take bibiyar junanta idan aka ce al urfu ko urfan a yare na larabci shine abin da zai zo lokaci guda misali da wata jama'a za su tashi sai su isa wuri guda lokaci guda to ana cewa ja al qaumu urfan ana cewa mutane sun zo lokaci guda shi yasa al'ada ta mutane ake ce mata al urf ba dan komai ba saboda duk wanda ya taso za ya ga ana wannan al'ada kuma za ya yi abin da mutane suke yi to shi yasa Allah yake cewa wal mursalati urfa Allah ce ina rantsuwa da iska wadda take bibiyar junanta daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan idan ka shaki wannan ta kare ba tare da an doki tsawon lokaci ba kuma wata ce zaka shaka idan iskan damuna ya wuce ba tare da an doki lokaci ba kuma iska ce ta rani za ta shigo idan iskan sanyi ya wuce ba tare da an doki lokaci ba wani kala ne na iska kuma zai zo to anan wal mursalat malamai sun yi sabani wa'ansu suka ce abinda ake nufi da al mursalat shine mala'iku wa'ansu suka ce kuma da al mursalat shine annabawa wa'ansu malaman kuma suka tafi akan cewa abinda ake ce ma wal mursalati urfa shine Allah madaukakin sarki ya rantse da iska wadda take bibiyar junanta wannan kuma shine abinda yafi tabbatuwa a wajen da yawa daga cikin malaman na tafsiri kaman al imam al wahidi da ibnu juzai da abu hayyan da ibnu kathir wannan kuma shine abinda al imam shaukani ya rajaha a cikin littafin shi na tafsiri shine abinda ibnu ashur shine abinda al-imam ash-shanqiti ya zafa haka ibn al-qayyim a cikin littafin shi at-tibyan fi ulum al-qur'an yake cewa wannan magana cewa wal mursalati urfa Allah madaukakin sarki yana rantsewa ne da iska wadda take bibiyar junanta saboda fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa arsalna ar-riyaha lawaqiha Allah ya ce mu ne muke sabkar da iska wadda lawaqiha ce wadda ita ce take yin barbara ga gizagizai sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da ruwa haka fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul a'raf Allah yana cewa wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah madaukakin sarki shine wanda yake sabkar da iska domin al-bushr bayna yaday rahmati kamun ni'imar Allah madaukakin sarki ta sabka kamun ni'imar ruwa ta sabka Allah madaukakin sarki yana aiko da iska saboda ta kasance ita wannan iskar bushara ce ga dan adam cewa wata ni'ima tana nan tafe to haka ar-riyah iska a yare a cikin alqur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni guda uku abu na farko Allah yana ambaton iska a cikin alqur'ani mai girma da cewa ƙarhi na ɗan adam ƙarhi na tarayya da mutane suke da shi a lokacin da suka hada kansu to suna da wani karfi a lokacin da kuma jama'a suka rarraba kansu to zaka ga cewa wa'annan jama'a suna da sauki a hallaka su ko suna da sauki a amshi wani abu daga gare su Allah madaukakin sarki yana cewa atiullahu wa rasulahu Allah yana cewa ku bi Allah ku bi manzon Allah wala tanaza'u kada kuma ku rarrabu fatafshalu sai ku yi rauni ko ku kasance ku ne masu tsoro wa tadhhabu rihukum Allah yana cewa kuma sai karfin ku ya tahi shi yasa anan Allah ya ambaci iska amma ana nufin da shi an kamanta shi da karhin mutane a lokacin da ba su da hadin kai to mutane in sun kai su dubu idan ba su da hadin kai za ka gansu kamar karmami mutum dai zuwa bi sai ya zo ya ratsa a cikin su yayi abin da ya ga dama saboda ba su da hadin kai to Allah madaukakin sarki yana kiran masu imani cewa idan dai muna so mu yi karhi idan dai muna so mu yi karhin da zamu zankice maka junanmu to kada mu yi sabani sai mu kasance mu ne masu rauni
abu nabi Allah madaukakin sarki yana ambaton iska a cikin alqur'ani mai girma da cewa iska ce ta azaba kamar inda Allah yake cewa fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhabal khizi fil hayatid dunya Allah ya ce sai muka aiko musu iska wadda take mai karfi ce fi ayyamin nahisatin Allah ya ce a cikin wasu kwanakai wa'anda kwanakai ne masu shi'umci Allah ya ce linudhiqahum adhabal khizi fil hayatid dunya Allah ya ce domin mu daddana musu azaba ta wulakanci a rayuwa ta duniya haka Allah madaukakin sarki yana ambata iska a cikin alqur'ani mai girma da nuna cewa iska alkhairi ne da nuna cewa iska rahama ne kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha Allah yana cewa lokacin da kuke tafiya akan jirgin ruwa ita wannan jirgin ya tana tahiya ne akan wani iska mai dadi a cikin teku to wannan yana nuna cewa iska Allah madaukakin sarki yana ambatar ta da sunan rahama ne da tausayi ne ga bayinsa haka arriya iska yana daga cikin manyan ayoyi na Allah madaukakin sarki wanda ayoyi ne masu nuna kudura da hikima da girma na Allah madaukakin sarki yana daga cikin abunda Allah madaukakin sarki yakan ji da shi a cikin halittunsa ko a cikin kudurarsa ta mulki shine akwai abunda ake ce ma iska to haka Allah yana amfani da iska a wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma abu na farko Allah yana mai tabbatar da cewa hatta iskan da muke shaka shine yake turo ta a doran duniya da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya rike wannan iskai kaje ka duba likita kaga mutumin da ya shiga matsanancin hali iskan da za ya shiga yanzu dole sai an sai an shaka masa a hanci to wannan yana daga cikin ni'ima ta Allah madaukakin sarki da ayoyinsa shine yake sako iska duk mutum inda yake koda ko daki ne an rufe shi dan adam za ya shaki wannan iskan Allah yana cewa huwa allazi yursilu riyaha baina yaday rahmati Allah yana cewa shine wanda yake sabkar da iska tsakankanin kamar rahamar shi ta sabka saboda yayi ma mutane albishir hatta idza aqallat sahaban siqalan Allah yana cewa har sai lokacin da ita wannan iska ta dauko wata gilgije mai nauyi Allah ya ce suqnahu li baladin mayyitin Allah ya ce sai mu kora wannan gilgishin ga gari wanda yake ya rige ya bushe yana buƙatar ruwa Allah ya ce fa anzalna bihil ma'a Allah ya ce sai mu sabkar da ruwa a wannan garin fa akhrajna bihi min kulli thamarat Allah yake cewa sai mu fitar da wannan ruwan na dukkanin nau'ika na ƴaƴa na itace da dan adam yake amfani da su Allah ya ce kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun Allah ya ce haka ne muke fitar da tsirrai daga cikin ƙasa la'allakum tadhakkaruna koda ko mutane za su wa'azdu haka Allah madaukakin sarki shine yake izamnar da iska iskan da muke shaka da ita da iskan da dan adam yake amfani da ita a cikin ruwa to Allah madaukakin sarki shine yake amfani da wannan iska kuma da ikon shi ne wannan iskan take tabbatuwa Allah yana cewa in yasha yuskinur riha iskan da muke shaka in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya zare shi daga doran ƙasa iska wanda jirgin ya take amfani da shi a lokacin da take cikin jirgin ruwa Allah ya ce shine ya ba wannan iskan iko ta zamna a cikin ruwa da Allah madaukakin sarki bai ga dama ba sai ya sa wannan iskan ta gusa daga cikin ruwa idan jirgin ya ruwa ta dusa ta kafe Allah yana cewa in yasha yuskinur riha fayadhlalna rawaqida ala dhahri Allah ya ce in ya ga dama sai ya rike iska a cikin teku fayadhlalna rawaqida ala dhahrihi wannan jirgin ruwa da take tafiya sai ta kasance ta zamna akan kafafuwanta saboda iska idan babu iska jirgin ruwa ba za ta iya tahiya a doran a cikin teku ba yana daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki shine tasrifur riya hatta iska wannan da muke amfani da ita Allah shine yake caccanza ta kaji wata iska mai sa ka ji dadi kaji wata iska mai sa ka ji sanyi kaji wata iska mai sa ka ji zahi kaji wata iska mai sanya ka mura ko kaji wata iska wadda za ta sa ka rasa mai ke ma dadi wani sa'in kaji na yamma ya buga to wannan dukka yana daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki Allah yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة سألا يكتا وتصريف الرياح أشاهد أنن شيني إسكا وانن دكي سسوياوا daga mai zahi zuwa mai sanyi wannan dukan shi yana daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki Allah yana cewa fal asifati aswa Allah ya ce ina rantsuwa da iska wadda take tasowa da ƙarfi iska wadda take tasowa da guguwa irin iska wadda take tasowa ta doke abin da yake saman rihi Allah ya ce yana rantsuwa da irin wannan iska anan ma malamai sun yi sabani suna cewa iska wadda ake nufi da nan shine bala'i amma dai abinda yafi shahara shi ita ce iska wadda Allah madaukakin sarki ya rantsa da ita a farkon sura inda Allah yake cewa wal mursalati urfa sai Allah yake cewa kuma ina rantsuwa da iska wadda take tasowa da ƙarfi Allah yana cewa wan nasharati nashra Allah ya ce ina rantsuwa da iska wadda take kwaso ruwa idan ta kwaso ruwa kuma sai ta watsa shi inda Allah madaukakin sarki ya umarce ta shi yasa a wani sa'in sai kaga an yi ruwa ana anguwa amma wancan anguwan ba a yi ba sai kaga cewa wani sa'in kwalta ma ce ta raba amma nan an yi ruwa kuma can ba a yi ruwa ba ko kaga wannan gona an yi wannan gonar ba a yi ba ko kaga wannan garin an yi wannan garin ba a yi ba Allah ya ce to yana rantsuwa da wannan iskai wadda ita ce ake ba umarni ta kwaso ruwa kuma a bata umarni ta watsa shi inda Allah madaukakin sarki ya ga dama har yau dai wannan sharati nashra wasu suna cewa Allah yana rantsuwa da mala'iku ne amma dai abinda malaman tafsiri suka tafi akan shi shine Allah yana rantsuwa da iska wadda take kwaso ruwa domin ta kaiwa annan ruwan inda Allah madaukakin sarki ya nufata kamar ibnu abi zamanin da al-imamu al-wahidi da al-imamu as-sam'ani da al-imamu al-baghawi da ibnu kathir da al-imamu ash-shawkani da al-imamu al-ulaimi wannan malaman na tafsiri sun tafi akan cewa wannan sharati nashra Allah yana rantsuwa da iska wadda take watsa ruwa inda Allah madaukakin sarki ya umarce ta Allah yake cewa fal fariqati farqa Allah yana cewa ina rantsuwa da mala'iku wa'anda suno suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya anan ma malaman tafsiri sun yi sabani wa'ansu suka ce Allah yana rantsuwa da mala'iku ne inda Allah yake cewa fal fariqati farqa Allah yana rantsuwa da mala'iku ne saboda su ne suke samkar da wahayi wahayin da yake bambance ma mutane ina ne ƙarya take ina ne gaskiya take wannan shine abinda al-Imam az-Zajjaj da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir da al-Imam ash-Shawkani wannan shine abinda Ibn al-Qayyim ya jingina shi a dukkanin masu yawa daga cikin malaman tafsiri fal fariqati farqa al-Imam ar-Rasani a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa abinda ake nufi da shi shine alqur'ani mai girma saboda alqur'ani shine yake zowa da abinda yake gaskiya ne domin mutane su yi amfani da shi yana bayyana musu ƙarya kuma yana bayyana musu abinda bata ne domin mutane su guje shi ibnu jarir a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa fal fariqati farqa Allah yana rantsuwa da abinda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya sawa'an mala'iku ne sawa'an annabawa ne sawa'an iska ne saboda Allah madaukakin sarki bai bayyana ƙarara ba da menene yake rantsuwa amma abin da yafi inganta kamar yadda muka ambata Allah yana rantsuwa da mala'iku ne wa'anda suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda su ne suke sabkar da wahayi Allah yana cewa fal mulqiyati dhikra wannan shi yake fassara maka cewa fal fariqatu farqa Allah yana rantsuwa da mala'iku ne saboda Allah ya ce fal mulqiyati dhikra su mala'iku su ne wa'anda suke sabkar da wahayi da izinin ubangijin su daga sama Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul baqara wal man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah yake cewa lalle jibril shine wanda ya sabkar da alqur'ani mai girma da izinin ubangijinka da gaskiya to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fal mulqiyati dhikra da mala'iku wanda suke sabkar da wahayi da izinin ubangijin su daga sama kamar yadda aka hakaito shi daga al-Imam al-Mahdawi a cikin littafin shi at-Tahsil da al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri da Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi at-Tibyan da Ibn Kathir da Ibn Ashu wannan kuma shine abin da Ibn Athiyyah a cikin littafin shi na tafsiri ya jingina shi da yawa daga cikin malaman tafsiri shine sun tafi akan cewa فالفارقات فرقا الله yana rantsuwa da mala'iku masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ce udran aw nudra Allah ya ce suna sabkar da wannan wahayin ne udran domin a yanke hamzari tunda an sabkar da wahayi an isar da shi babu wani mutum da zai tashi a gobe ranar tashin alkiyama a ce mai dan me yasa baka yi imani ba ya ce saboda kaza da kaza an taqulu yawmal qiyamati ma ja'ana min bashirin wala nadir Allah ya ce mun sabkar da wahayi saboda kada a tada mutane a gobe ranar tashin alkiyama mutane su ce ba a sabkar musu da wani mai gargadi ba ba a sabkar musu da wani mai yi musu wa'azi ba haka Allah madaukakin sarki yake cewa rusulan mubashirina wa mundirina Allah ya aiko manzanni waɗanda suna yin albishiri ga mutumin da ya yi imani wa mundirina kuma suna masu gargadi suna masu yin hannu mai sanda ga mutumin da bai yi imani ba to a shari'a ta musulunci udran yaushe ne shari'a take yi ma mutum uzuri yaushe ne kuma shari'a ba ta yi ma mutum uzuri al-imam ibn uthaymeen a cikin littafin sa da aka hada al-liqa'at yana da wasu maganganu da yake bada amsoshi akan tele ko a gidan radio to su ne aka tattara wannan amsoshin da yake badawa aka sanya musu al-liqa'at yana cewa a cikin wannan liqa'at cikin yana cewa amma al-udhru bil jahli fa hadha muqtada umum an-nas an tambaye shi yaushe ne shari'a za ta yi ma dan adam uzuri idan ya aikata wani aiki na kafirci sai a mai uzuri akan cewa ba kafiri bane yaushe kuma shari'a ba za ta daga ma mutum kafa ba shine yake cewa al-udhru bil jahli ana yi ma mutane uzuri idan mutane ba su da ilimi akan wannan abu yace wannan kuma shine abin da yazo a cikin alqur'ani mai girma shine abin da yazo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yastati'u ahadun an ya'tiya bi dalilin yadullu ala anna al-insana la yu'adharu bi jahlihi yake cewa kuma babu wani mutum wanda sai yazo da wani dalili mai nuna cewa ba za a yi ma dan adam uzuri ba inda yana da jahilci akan wannan abu yake cewa walawlal udhru bil jahli yake cewa in ba dan uzuri ba na rashin sani lam yakun lirrusul fa'ida yake cewa da manzanni babu wata fa'ida a karkashin aiko su wala kana an-nasu yulzamuna bi muqtadal fitra yake cewa kuma da mutane kowa yayi aiki da abin da yaga ya tashi yaga ana yi a garin su yace wala hajata li irsalir rusul yace in ba dan uzuri ba ga mutumin da bai sani ba babu bukatuwa da sai an aiko manzanni fal udhru bil jahli yake cewa uzuri na rashin sani yake cewa wannan ana yi ma mutum uzuri wa huwa muqtada adillatil kitabi was sunna yake cewa wannan shine abinda alqur'ani ya tattara shine manufa ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qarnassa ala zalika immatu ahlil ilm yake cewa kuma malamai na ilimi sun tabbatar da wannan abinda ake nufi da jahilci anan misali da za a ce ga wani mutum yana rayuwa a wani kunkurmin daji shi yayi imani da Allah amma jahilcin sa sai yasa yana tunanin salloli guda biyar ba guda biyar bane sai yake tunanin kawai sallah daya dai ce ita ce sallah asuba kuma ita yi shekara da shekaru to wannan mutumin ba za ka ce kafiri ne ba saboda bai cika wa'ancin sallolin ba saboda yana da jahilci kuma sako bai kai masa ba idan ya mutu Allah zai mai hisabi da cewa yayi addini daidai jahilcin sa misali da za a ce ga wani mutum a kungurmin daji Allah ya bashi dukiya amma shi wannan mutumin ba ya da ilimi akan cewa ana hidda wani abu da ake ce mazakka sai ya shekara aru aru to idan ilimi ya zo masa ba za a ce ba shekara goma da bai hidda zakka ba sai an koma an hidda zakka kuma idan da zai mutu bai hidda wannan zakka saboda jahilcin sa idan ya tashi a gobe ranar tashin alkiyama Allah zai masa uzuri wannan shine abin da Ibn Usaymeen yake nufi anan yake cewa idan ka koma kissa ta suratul maida sura wanda suka yi imani tare da annabi Isa lokacin da suke cewa id qala al hawariyuna ya isa ibn maryama hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas samaa lokacin da su sun yi imani da annabi Isa amma sai suke cewa ubangijinka dan me yasa ba zai sabkar mana ba da wani abinci daga sama sai annabi Isa yake ce musu ittaqullaha in kuntum mu'minina yake cewa ku ji tsoron Allah in ku kun kasance masu imani sai suka ce nuridu anna akula minha suka ce muna so mu ci daga cikin ta ne وتطمئن قلوبنا سبب زكاتهم سسامن نسوا ونكون عليها من الشاهدين كما مكسنچه ماسو شهيداني kaga anan abinda suka yi kafirci ne misali yanzu da wani anan garin zai ce yana bukate sai Allah ya sabkar mishi da wani dalili daga sama domin yayi imani da alqur'ani ko yayi imani da hadisi sai mu ce ka kafirta saboda baka yi imani da alqur'ani ba kana so sai an sabkar da dalili ko wani abinci daga sama ko sai an sabkar da mala'ika daga sama a kaga abinda suka fada anan kafirci ne karara amma sai ya ce da su ittaqullah sai ce ku ji tsoron Allah saboda mi an musu uzuri ba a kafirta su ba saboda ba su da masaniya akan wannan ibnu hazm a cikin littafin shi al-fasl fil milal wal ahwa'i wan nihal yake cewa fa ha'ula'i al-hawariyuna yake cewa wa'annan mutanen da suka ce a sabkar da abinci daga sama qad qalu bil jahli sun ce da jahal sun yi magana ne akan jahilci shi yasa Allah madaukakin sarki bai kafirta su ba yake cewa walam yabtul bidhalika imanuhum yake cewa amma duk da haka ba a ce da su sun kafirta ba saboda maganar da suka yi magana ce wanda sun yi ta akan jahilci to shi yasa in dai mutun yana da jahilci akan abu ba a saurin kafirta sa dole sai an tabbatar masa da hujja haka in mutun ya aikata wani aiki wanda idan mai ilimi ya aikata shi za a iya cewa ya bar musulunci misali da za a ce ga wani mutun a kungurmin daji shi yayi imani da Allah amma shi jahilcinsa bai sa ya fahimci cewa sihiri hita ne daga cikin musulunci ba haka yake ta shiddabarin shi haka yake ta dar malayunsa saboda jahilcinsa to wannan mutumin ba za ka ce mai kafiri ba kuma da zai mutu a haka Allah zai masa uzuri a gobe ranar tashin alkiyama saboda mi saboda ilimi bai zo masa ba na wannan abu to shine abun da malamai suke nufi ana ibnu hazm yake cewa wa hadha ma la makhlasa minhu yace wannan abun babu yadda za a yi malami ya iya tsirata daga wannan abun babu yadda za a yi malami ya iya ture shi idan ki dauka kabla san yana daura ma mutane haka idan ka koma kissar da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a kissar annabi Musa lokacin da suke ce mutanen shi suke ce mushi ishi allana ilahan kamalahum aliha su sun yi imani da annabi Musa amma lokacin da suka wuce suka ga wa'ansu mutane suna bauta ma gumakai sai suka ce mu ma annabi Musa ka sanya mana wani gumki mu zanke bauta mushi kamar yadda suke bauta ma wannan gumaka sai ya ce musu innakum qaumun tajhaluna yace ku dai wa'ansu mutane ne wa'anda kuna da jahilci kaga abinda suka fada abu ne na kafirci yanzu da wannan garin wani zai ce a ya kamata a samu mushi wani butumbutumi shi ma ya danki bauta masa sai mu ce ka kafirta saboda malamai suna gai Allah shi kadai ne ake bauta ma ba a hada shi da wani to su kaga jahilcin su sai yasa suna tunanin ana iya yin imani da Allah kuma a zanki bauta ma wata itaciya ko wani abu shi yasa ba a kafirta su ba akan wannan haka hadisi ya tabbata daga Abu Waqidun Al-Laythi ya dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da sahabban shi lokacin da za su tafiya Khaibar sai suka wuce da wa'ansu mushrikai wa'annan mushrikan suna da wata itaciya wannan itaciya ita suke bauta ma suna zuwa surata ya kayan yakin su akan wannan itaciya sai su zanki bauta mata wannan itaciya ana ce mata dhatu anwat ana ce mata itaciya wadda ake rataya ma abubuwan yaki a bauta mata domin ta sa wa'annan kayan yakin su yi karfi idan an je yaki sai a su ci nasarar yaki to lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka wuce akan wa'annan mutanen suna bauta ma wannan itacen sai suka ce ya rasulullah sai suka ce ij'alana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat sai suke cewa ya manzo Allah mu ma ka sanya mana wata itaciya mu zanki bauta mata kamar yadda su ma suke bauta ma wannan gumakiyar koko mu zanki neman albarkata kamar yadda su ma suke neman albarkar wannan itaciyar tasu sai manzo Allah ce subhanallah manzo Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah hadha kama qala qaumu Musa yace wannan irin maganar da mutanen annabi Musa ce suka yi suka ce ij'alana ilahan kama lahum aliha manzo Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah ce na rantsi da wanda raina yake hannun shi la tarkabunna sunnata man kana qablakum manzo Allah yake cewa in dai kuna bin hanyar wa'anda suka gabace ku da sai sun hallaka ku to kaga su ma anan abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kafirci ne karara amma manzo Allah bai kafirta su ba saboda har yanzu su wasu mutane ne da suna buƙatar a yi musu azan ki tafiya da su kadan kadan ana koya musu addini haka Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin abun da yake kawowa da yawa a cikin tattafansa yana cewa ash-shakhsul muayyan idza qala dhalika ma yujibul kufra fa innahu la yuhkamu bi kufrihi yake cewa idan mutum ya furta wata magana ta kafirci to wannan mutumin ba za a saurin kafirta sa ba sai an tabbatar masa da hujja akan cewa wannan abun fa kafirci ne misali da wani zai ce yayi imani da Allah shi musulmi ne amma bai yarda da aikin hajji ba kaga wannan ba za a yi saurin kafirta sa ba dole sai an kawo masa aya an kawo masa hadisi a lokacin nan ne idan yayi jayayya yace bai yarda ba a lokacin nan ne sai a ce to wane abinda yayi an mai uzuri to abinda muke so mu zo a ƙarshe ana to yaushe ne kuma shari'a ba ta yi ma mutum uzuri shari'ar musulunci ba ta yi ma mutum uzuri a lokacin da Allah ya bashi dama ta abu bi abu na farko lokacin da Allah ya sa wannan sakon ya zo maka duk inda sako ya zo maka ko a radio ne kaji an ce abu kaza bai halatta ba kuma ka aikata to shari'a ba za ta ma uzuri anan ba ko a tele ne kaji an ce abu kaza bai halatta ba abu kaza haramun ne abu kaza yana kaiwa zuwa ga kafirci sai mutum ya je ya aikata to wannan ba ya da wani uzuri a gobe ranar tashin alkiyama saboda at-tabligh ya zo masa abu nabi yaushe ne kuma shari'a ba za ta yi ma mutum uzuri ba abu nabi shari'a ba za ta mutum uzuri ba a lokacin da yana da ikon ya tashi ya nemi ilimi misali yanzu a wannan garin namu na Maradi a tsakiyar garin Maradi to duk mutumin da ya wata aika wanda za ta hidda shi daga musulunci ko yayi aika na wata ibada to babu yadda za a shari'a ta yi masa uzuri misali a wannan garin kana da kudi Allah ya baka kudi za ka fidda zakka sai ka tashi kawai ka fidda ta yadda ka ga dama to shari'a ba za ta ma uzuri ba kuma Allah ba zai karba ba saboda mi saboda akwai tabligh akwai isar da sakon ya zo maka kuma kana da dama na ka tashi ka tambayi malamai akan wannan abu saboda shi ilimi kala biyu ne akwai fardhu ainun akwai fardhu kifaya akwai ilimi wanda idan mutum guda ya doke ma dukkanin al'umma misali ilimi na tafsiri wannan tafsirin da mutum guda zai yi a Maradi to ya doke ma kowa to akwai ilimi kuma wanda dole shi dan adam sai ya tashi ya koye shi a karan kanshi kamar ilimin sallah kamar ilimin azumi kamar ilimin zakka kamar ilimin zamantakewa na arme kamar ilimin zamantakewa na uwaye wannan dole sai mutum ya tashi ya koye shi a karan kansa kamar ilimi na wani kasuwanci ko na wasu harakoki da za ka yi na kudi to dole sai mutum ya koyi ilimin wannan abun shari'a ba za ta yi ma mutum uzuri ba misali yanzu a wannan garin sai mutum ya samu wata haraka kawai sai ya fada a ciki sai bayan ya yi kudi ya tara miliyoyi sai ya dawo yana tambaya wai shin wannan abun halaka ne ko ba haram ba ne saboda shekaru da shekaru ina yin shi kuma na samu kudi to anan shari'a ba za ta ma mutum uzuri ba saboda ka tashi a wani gari wanda akwai wa'anda za su iya yi maka bayani kamun ka fara wannan hulɗa wannan shine abin da ake nufi duk mutumin da yana da dama ta ya tashi ya nemi ilimi kuma duk mutumin da sako ya zo masa to babu yadda za a yi shari'a ta yi masa uzuri al-imamu zarkashi a cikin littafin shi al-manthur fil qawaidi yana cewa a'idharul jahl min babit takhfif yake cewa jahili da aka yi masa uzuri aka ce in ya aikata kafirci ba za a kafirta sa ba in bai sallah ba saboda jahilcinsa ba za a cewa sallar shi ba ta yi ba yake cewa la min haisu jahlihi saboda a sauƙaƙa ne amma ba wai ana son jahilcin ba ne yake cewa sai ya kawo wata magana ta al-imamu shafi yake cewa law udhira al-jahil da za a ce an yi ma jahili uzuri li ajli jahlihi saboda wai kawai shi jahili ne yake cewa lakana al-jahlu khayran min al-ilmi yake cewa to aida jahilcin ya fi alkhairi daga ilimi sai kowa ya zamana ya bar neman ilimi shikenan sai ka zamana baka koyi ilimin zakka ba sai ka kifar da zakka a cikin dukiyarka idan gobe ka je ranar tashin alkiyama aka tambaye ka dan me sai ka ce a ni wannan ilimin na jahilce shi koko mutum ya ki yin sallah ko ya ki yin azumi idan Allah ya tambaye shi sai ya ce ni wannan ilimin na jahilce shi to kaga a shaida ai ko manzanni da ilimi da wasu abubuwa ne ba su da amfani amma wa'annan abubuwan suna da amfani a lokacin da suka zo ma mutum dan haka duk wanda yayi sallah a wurin da akwai ilimi sako ya zo masa cewa ga yadda Allah madaukakin sarki yace ayi sallah kuma akwai malamai wa'anda za su koya mai yadda za ya yi sallah kuma an bashi lafiyar da zai iya tahiya a koya mai yazo yayi sallah yadda ya ga dama dan haka Allah ba zai karbi wannan sallar ba saboda babu wani uzuri da shari'a za ta masa dole ya tashi ya koyi addinin sa haka mutumin da za ya tashi kawai yana da kuɗi sai ya kama hanya ta fa aikin haji ya je ya bubbugo ya dawo babu wani uzuri da Allah madaukakin sarki zai masa kuma Allah ba zai karba ba saboda yayi abu akan jahilci a gari akwai malamai wanda za su koya mai kuma a gari akwai ma an bashi lafiya wanda za ya iya tattaki ya je a koya masa a kalkashin wannan shi yasa an wa musulmi duk mutumin da yake rayuwa a garin da akwai malamai mutumin da yake rayuwa a garin da Allah ya bashi iko an bashi lahiya ta ya tashi ya nemi ilimi to yazo ya aikata wani aiki a cikin shari'ar musulunci da jahilci bai da uzuri dan haka sallar ka dole ka je makaranta a koya ma ya ake sallah dan haka zamantakewa ta arme dole ki je makaranta a koya miki zamantakewa ta arme idan kuka je kuka yi da kabalanku mijinki ya fada miki lokacin da ya ga dama kika fada mai lokacin da ya ga dama ya sake ki yadda kika ga dama kika tafi gidanku yadda kika ga dama saboda jahilci to ba ku da uzuri saboda kuna a wani gari wanda da'awar ta zo kuma kuna a wani gari wanda kuna da damar ku tashi ku je ku nemi wannan ilimin haka duk wani abu na addini da ka sani Allah madaukakin sarki yana ma mutum uzuri ne idan sako bai zo masa ba shi yasa anan wa'ansu suna tambaya kamun Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa mu yanzu misali a wannan garin kamun Allah ya aiko annabawa kamun musulunci ya zo mana wani irin musulunci mutane suka yi duk wanda yake musulmi ne koda bai sallah in dai jahilci ne ya hana ya sallah to Allah zai sa shi aljanna saboda an mai uzurin da'awa bata zo masa ba kuma an mai uzurin koda da'awa ta zo masa baya da halin da zai tashi ya tattaki ya je ya koyi ilimi amma a yanzu wannan karnin da muke rayuwa a ciki a wannan gari da muke rayuwa a ciki babu mutumin da shari'a za ta ma uzuri dan ya aikata wani aiki da jahilci Allah zai kama mutum kuma yayi mashi hukuba akan wannan kenan ya kamata kowanne daga cikin mu ya tashi ya nemi ilimi na shari'a zaka ga cewa komai muna bashi muhimmanci neman kudi kowa yana da inda yake zuwa domin ya samu kadago anan garin babu wanda bai da mai gida in kasuwanci kake kana da mai gida da yake doko kaya baka in musha ne kai kana da mai gida kana da director wanda shi yake cewa ayi kaza ayi kaza in director ne akwai inspector saman shi in inspector ne akwai diran saman shi in diran ne akwai haka haka zaka ga mutane babu wanda baya da mai gida yaki koya su amma zaka ga mutane ba su da mai gida a haraka ta addinin musulunci shi baya da malami kawai mutane haka suke bankawar su sai an zo an yi abu a jahilci kuma a koma ana neman fatawa to yin mutun ya aikata abu akan jahilci babu wani uzuri da shari'a za ta masa matawar dai wannan sakon ya zo masa kuma an bashi iko wanda za ya tashi ya nemi ilimi akan wannan sakon da Allah madaukakin sarki ya sabkar sai Allah yake cewa inna ma tu'aduna la'at Allah ya ce lalle abinda ake yi muku alƙawali tabbas abu ne wanda za ya zuwa Allah yana cewa fa idan nujumu tumisat Allah yana cewa idan tarmamu idan ranar tashin alkiyama ta zo haske na tarmamu za ya kasance haske ne wanda an shafe shi sai ya kasance babu wani tarmamu da dan adam za ya amfani da shi domin ya nuna mai ina ne gabas ina ne yamma ina ne hanyar da ya kamata in bi a nan duniya idan mutum ya bace a cikin jeji idan dai ya san ilimi na tauraro zai iya gane cewa nan gabas ce ko ya gane nan yamma ce sannan ya dawo bisa hanya ya tafiya amma a gobara na tashin alkiyama Allah za ya dishi haske na tarmamu dan haka babu wanda ke da haske a tattare da shi sai mutumin da yake sallah sai mutumin da yake da imani wannan su ne Allah madaukakin sarki za ya sa haske a cikin huskarsu wanda ba su da imani sai su zanki cewa ku zanki tsayawa muna amfani da haskenku sai su ce da su qilar ji'u wara'akum faltamisu nuran sai a ce ku koma bayanku a duniya ku samu haske Allah yana cewa wa idhas sama'u furijat Allah yana cewa haka idan sama aka tsage ta wa idal jibalu nusifat Allah yana cewa wa yas'alunaka anil jibal suna tambayarka akan duwatsu fa qul yansifuha rabbi nasafa kace ubangiji na za ya maida su gari tilis fa yadharuha aqa'an safsafa sai Allah ya bar ƙasa zaka ganta ta miƙe zat la tara fiha iwajan wala amta Allah ya ce ba za ka gano wani cidu ba ko wani kare ko wani kware akan wannan ƙasai Allah yana cewa wa idan rusulu uqitat haka manzanni Allah madaukakin sarki zai tattara su a wannan rane yauma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta allamul ghuyub ranar da Allah madaukakin sarki zai tada manzanni gaba dai sai a tambaye su yaya mutanen ku suka karba muku sai su ce ya ubangiji mu ba mu da ilimi sai abin da ka ilmantar da mu Allah ya ce liyawmin ujjilat da wace rana ce aka jinkirta ma annabawa ba a hada su ba sai a wannan ranar Allah ya ce liyawmin fasl rana ce ta rarrabewa rana ce wanda za a yi hukunci man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda ya aikata aiki mai kyau sai Allah madaukakin sarki ya datar da shi wanda kuma ya aikata aiki mara kyau shi ma a bashi makomarsa Allah yana cewa wa ma adraka ma yawmul fasl mi yasanar da kai abinda ake ce ma rana ta rarrabewa wailun Allah ya ce a wannan rane wani kware da wani kwazazzabo ya tabbata a wannan rane lil mukaddibina ga masu ƙaryata ayoyi na Allah madaukakin sarki so tari idan aka ce masu ƙaryata ayoyi sai mu doka cewa kafirai ne idan aka ce masu ƙaryata ayoyi sai mu doka cewa mushrikai ne da za a ce ga wani abu a cikin addinin musulunci misali a zo a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani ya ga wata to ku yi azumi idan dai an samu shaidu ku yi azumi kai sai ka ce ba za ka yi ba sai ka gani da idanka to mutun zai iya shiga karkashin wailun yawma idhil lil mukazzibina kware na azaba ya tabbata ga masu ƙaryatawa a ce ma ga wata ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba kai ka ce sai ka yi saboda gadan gidan ku ne ko saboda ka ga malamin ka yana yi to mutun zai iya shiga karkashin wannan kalmar wailun yawma idhil lil mukazzibina ba a yi madan adam uzuri ya zaba abun da ya ga dama a shari'a ya bar abun da ya ga dama idan dai mutun yayi imani duk abun da aka ce bai tabbata daga manzon Allah zaka hakura da shi idan kuma mutun yana so yayi jayayya Allah madaukakin sarki ya tashe shi a cikin waɗannan mutanen to wannan kuma dan adam yana da zabi amma dai shi musulmi baya da zabi a shari'a kace zan yi kaza kaza ba zan bari ba kaza zan yi irin nasuwa na kaza an yi irin nasuwa ne a kaza ko wani abu ana yin shi ne a ƙarƙashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saka abu na ibada in dai bai baka dalili gamsasshe ba ka ji wani dalili wanda ya fina saka bar masa kayansa saboda Allah madaukakin sarki shine yake bada lada wanda zaka yin ibada saboda shi saboda yana mai gidanka ko saboda yana malaminka ko saboda yana shehinka bai bada lada shi kankan shi idan tashi ranar tashin alkiyama ta kanshi zai to dan haka kabi kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai sa mutun ya tsira a rayuwarsa ta duniya shine abin da zai sa mutun kuma Allah ba zai sanya shi ba a cikin masu ƙaryatawa a gobara na tashin alkiyama anan kuma lokacin mu yazo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته